يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta asabar a yau muna 5 ga watan jumada thaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 7 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na 18 a cikin wannan littafi na تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولفظ ببما لمي فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ألا بلوك أكنسل كي مش رحمة أولا مجلس سيمي البركة مسجد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لكينا أنقور ندوان قتس أنانتش كنجر بوجي darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya inda malam yake mana bayani akan al-i'tidalu fi sujud wato daidaito a cikin sujjada wanda muna kan shafi na 20 daidai insha Allah malam yayi mana bayani akan yadda musulmi ya kamata yayi sujjada da jazakumullahu khairan malam yayi mana bayani akan kaifiyar sujjada a sallah ya kuma yi mana bayani kan cewa ana so mutum ya daidaita ya nutsu a cikin sujjadansa sannan ya jingina akan gabobinsa guda 7 goshinsa da hanci gaba ɗaya kenan sai tafukan hannu guda 2 gabobi guda 3 kenan guyoyi guda 2 ya bamu 5 sai kuma wato saman yatsun kafa wanda ya bamu gabobi wato ainihin guda 7 sannan malam yace a samu nutsuwa a cikin sujjada domin nutsuwa ma rukuni ne daga cikin rukunin sallah sannan a cikin sujjada yace subhana rabbiyal a'la sau uku ko sama da aka yi amfani da lafuza wato kirge na mara daga 3, 5, 7 tara zuwa abin da ya sawwaka sannan kuma a cikin sujjada ana so ya yawaita yin addu'a saboda waje ne na karban addu'a sannan kuma ya sanya sujjadansa ta zama kusa da ruku'insa wajen tsayi sannan kuma malam yace ya halatta mutum yayi sujjada akan dandalmin ƙasa ko kuma ya shimfida wani abu wanda zai shabakance tsakanin goshinsa da ƙasa kamar tufafi ko shimfida ko tabarma ko sallaya ko wani abu makamancin haka sannan malam ya faɗa mana cewa baya halatta mutum ya karanta alkur'ani a cikin sujjada saboda mun ji hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana haka Allah ya sa mu dace zamu tashi inda malam yace aliftirashu wal iqa'u baina sajdatayn malam yake cewa aliftirash wato a zama malam zai mana bayani yanzu akan yadda ake zama tsakanin sujjada idan an dago daga wannan sujjadan zuwa wannan sujjadan yayi ake zama shine na farko shine aliftirash sannan al iqa'a aliftirashu shine mutum ya shimfida kafansa ta hagu ya zauna a kanta sannan sai ya kafe kafarsa ta dama shine aliftirash zama a cikin sallah nau'i ne guda 3 akwai wanda ake yin shi tsakanin sujjada da sujjada akwai kuma wanda ake yin shi a raka'a ta 2 ma'ana sujjada tahiyyan farko akwai kuma wanda ake yin ta a tahiyya ta ƙarshe kowanne kuma da muhallinsa wanda ya kamata mu gwada su gaba daya saboda mu bambance su a aikace insha Allah tabaraka wa ta'ala. To amma kafin mu nuna su a aikace bari mu karanta abin da malam yace. Malam yace thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa hadha wajib. Sannan ya dago kansa daga sujjada yana mai kabbara, wannan wajibi ne. Ka dago daga sujjadan farko sannan kuma ka hada da kabbara a lokacin dagowa. Kana dagowa kana kabbara kamar yadda muka ji cewa kowace gaba ta sallah idan zaka tashi daga wannan gabar zuwa wata wajibi ne akan ka kai kabbara. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan, wani lokacin ya daga hannuwansa guda biyu, saboda mun ji hadisi a baya cewa wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallah kowace gaba in zai yana mi yana daga hannunsa. Sannan malam yace thumma yajlisu mutma'innan, sannan ya zauna a cikin nutsuwa hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdu'ihi, har sai ya zama kowani kashi kowace gaba ta koma zuwa ga mahallinta, jikinsa ya kama jikinsa sosai. Wa hadha ruknun, malam yace wannan shi ma rukuni ne. Wa yafrishu rijlahu al-yusra, sai ya shimfida kafansa ta hagu, fa yaq'uda 'alayha, sai ya zauna akan kafansa ta hagu din. Wa hadha wajib, malam yace wannan shi ma wajibi ne. Wa yansibu rijlahu al-yumna, sannan ya kafe kafansa ta dama, shine inda nayi bayani. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qibla, sannan yatsun wato kafar da ya kafe din ya zama yatsin sun fuskanci al-qibla, ba wai zai tankwara su kalli baya bane, zai tsaida su ne su fuskanci al-qibla. Malam yace wa yajuzul iqa'u ahyanan, ya halatta wani lokacin ayi zaman iqa'a. Wa huwa an yantasiba ala aqibaihi wa suduri qadamai, shine wato ainihin ya dogara ya kafe wato a gwi wato wuyan kafansa. Menene ake ce mana wuyan kafa ko ya kafe ya dogara akan shi idan sawu, afwan idan sawu, da kuma wato ainihin can saman digadigansa. Wa yaqulu fi hadhihi aljilsa, a wannan zaman sai ya ce Allahumma ighfirli, Allah ka gafarta mu, warhamni, Allah ka yi min rahama, wajburni, Allah ka daura ni, warfa'ni, Allah ka daga darajata, wa'afini, Allah ka bani lafiya, warzuquni, Allah ka azulta ni. Wa in sha'a qala, in ya ga dama sai ya ce rabbi ighfirli rabbi ighfirli, ce Allah ka gafarta mun, Allah gafarta mun, ya fada ka sau uku. wa yutilu hadhihi aljalsa, ya tsawaita wannan zaman, hatta takuna qariban min sajdatihi, har sai ta zama kusa tsayin ta yayi kusa da wato ainihin a zaman sa wato sujjadan sa da yayi. To wannan shine bayanin da malam ya kawo, mun karanta yadda malam ya kawo filla filla, wanda kuma zamu yi bayani yadda zamu iya fahimta. A zamu kira ku kamar yadda nayi bayani cewa zama a cikin sallah iri wanda ina so mu fahimce su da kyau. Na farko akwai zaman da ake kira shi da zama na iftirash. Zama na iftirash shine yadda da zauna haka mutum ya zama cewa ya shimfiɗa kafarsa ta hagu, an ga yadda shimfiɗatawa, ya shimfiɗa kafarsa ta hagu, sannan ya kafe wannan kafar ta dama. Ina fatan muna fahimta. Wanda kafarsa ta dama ya zama ya kafe ta, sai zama yatsunsa na dama din suna kallon al-qibla. Saboda haka wannan shine zama na iftirash. Wannan zaman muhallinsa shine ko dai na farko ana iya yin shi a tsakanin sujjada da sujjada. Idan an yi sujjada an dago, to babu laifi a yi zama na iftirash. Ko kuma a raka'a ta biyu a tahiyyar farko kenan. Wannan shine asalin muhallin wannan zaman. Allah ya sa mu fahimta. Wannan shine zama na iftirash. Sannan na biyu shine zama na tawalluk. Zama na tawalluk shine mutum ya shigar da kafarsa ta hagu din nan,
ya shigar da ita ta zama tagulu ta kasar a menene shi sunan wannan dan wajen kauri ko ta kasar kaurin sa na hagu na dama kai sai zama kafa na hagun ya dudu ya kullu sannan sai zauna a bangaren sa na hagu kafan damun kuma ko ya kafe ta ko kuma ya saki ta haka ina fatan mun lura kaga da wanda ya kafe ta haka sannan ko ya saki ta haka duka ya zai ya saki gano ni suna kallon al-qiblah wannan shi ne zama na tawallu wannan zama na tawallu na zaman tawallu shi kuma ana yin shi ne a tahiyyar karshe a sallar da take da ta iya sama da daya kamar sallar magriba idan za a yi ko sallar isha ko a azhar ko kuma la'asar kaga asuba ce ta ce kare mai tahiyyar guda daya saboda haka wannan sai a yi shi a tahiyyar na karshe sannan sai zama na al-iqa'a zama na al-iqa'a shine yadda na zauna haka ya zama ya kafe kafafuwan gaba daya sai ya zauna akan dunduniyarsa sai ya zauna haka muna fahimta ko wannan shi ake kira da al-iqa'u to wannan shi kuma mahallin sa shine tsakanin sujjada da sujjada ba a yin shi a ko'ina a sallah in ba sujjada da sujjada ba da haka zaman da mutane na ga suna yi su zauna haka a zauna a sa kafafuwa su yi cross haka wanda bai da cin ganin tabbatar musulunci ba inda ake wannan zaman a sallah wannan zaman gaba daya mun ga tabo babu ta cikin zaman sallah gaba daya saboda haka duk wanda yake irin wannan zaman a sallah yana kuskure ya kamata a gyara shi zama in an yi sujjada har dago ko dai ka zauna ka yi iqra'u ko kuma ka yi iftirash a tahiyyar farko ana yin iftirash sannan a tahiyyar karshe kuma ana yin at-tawallu sannan idan tsakanin sujjada da sujjada ne mun sani cewa duka yatsu za ka kama gwiwa ne da su ba za ka miƙe yatsa ko dai ba duk yatsun ka za ka kama gwiwa ka ne da su idan kuma a tahiyya ne ko ta hiyar farko ko ta hiyar karshe dai zama ya hannunka na dama zira'inka da dama tsintsiyar hannunka da dama kashi guda shi akan cinya sannan kuma na hagu kuma sai ka kama gwiwar karshe yadda bai haka sannan sai ka miƙe wannan ya san kamar duniya na hannunka da dama to na kamar yadda ne bayani na nuna yadda ake zama ko na fata kuma duka mutane to yana ce idan zama ne tsakanin sujjada da sujjada abinda za ka yi shi ne in ka zauna to sai zama cewa yadda ne haka ka kama gwiwoyinka gaba ɗaya da yatsunka idan kuma zama ne na tahiyya ko tahiyyar farko ko na ƙarshe a lokacin da ka zauna a tahiyyar farko kai zama na iftirash sai zama cewa wannan hannunka na dama ka shimfiɗa shi akan cinyarka da dama sannan sai ka miƙe yatsa asali yadda ake min yatsan yatsan a haka take a kwance a haka tana kallon ƙasa shi ne asali yadda ake yi to ka'ida kuma ana kada yatsan duk da ruwayoyi sun zo daban-daban wasu ruwayoyi sun nuna cewa ana tsaye da yatsan a tsaye domin alama ce ta cewa kana kaɗai ka Allah da mutakin Allah da yake wasu kuma ruwayoyi sun nuna cewa ana kada yatsan wannan alama ce ta cewa kana da shirin bulala kenan wannan kada yatsan da ake bulala ce ga shaytan saboda haka ana kada shi kuma kadawa ana kada shi ne ba wai ayi shi haka ba kar ka ji an ce ana miji dan bulala ka ce bari ki wai a ce bari ki wai a shi daga gaske to abin da ake yi nan sai zama cewa wannan hannun hagu sai ka kama gwiwar ka shi ina fatan mun fahimta saboda haka wannan shi ne da ake sannan idan ka zo ta giya da kafin ka zo ta giya mun ji a baya ai cewa inda za ka kalla in kana sallah shi ne shi ne inda kake sa goshe ka yanzu lokacin da kake tafiya ana so inda ka koma kan ya tsaka inda kake kadawa ya tsaka da kake kadawa ya zama inda ka ya koma kan shi a lokacin da kake yin tafiya Allah ya sa mu fahimta mun fahimci kuma yadda zaman suke gaba ɗaya da kuma kowanne da muhallinsa da kuma yadda ake yin shi Allah ya sa mu dace. Wa alaikum assalam. Na'am. A wajen hannu duka haɗa shi ake yi a ko ina ne
ana hada su ne abinda yake so kuma ta yanda abinda yasa dalilin da ba za su haɗu ba shine ai yanzu in ka dunkule haka ka dunkule hannuwanka ba zai ga kama guyuwan kafa da shi ba ba za su kama ba saboda haka dole sai ka yi me dole sai ka warware su idan ka warware su sai su baka dama wajen kama guyuwarka saboda haka dukan su warware su ake a wajen sujjada mun ji cewa hada su ake idan za ka yi sujjada za ka sa hannunka a ƙasa za ka hada su ne amma a nan don za ka kama guyuwarka to za ka yi me za ka warware su ka rarraba su a ko ina ne in za ka yi sujjada in za ka yi zamantahiya ko kuma zama tsakanin sujjada da sujjada Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam na'am
wannan ya inganta ko kuma wannan ne koyi
wasu suna ganin duka biyu sun inganta amma wanda yafi inganci daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda na nuna shi a ya zama yatsan cikin yatsan yana kallon ƙasa ba wai a rike shi a haka ba inda yafi inganci kenan na'am to saboda haka malam sai yace bayan nan kuma mun ji malam yace mu koma mu sage maimaita abinda muka yi malam yace thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran zai dago kansa daga sujjadan farko yana mai kabbara wa hadha wajib wannan kuma wajibi ne wa yarfa'u yadayhi ahyanan wani lokacin a lokacin da yake dagowa daga sujjada zai daga hannuwansa saboda wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka thumma yajlisu mutma'innan ya zauna a cikin nutsuwa hatta yurji'a kullu 'azmin ila mawdu'ihi har ya zama kowane kashi kowace gaba ta koma asalin mahallinta asalin inda take wa hadha rukun wannan shi ma rukuni ne wa yafrishu rijlahu al-yusra ya shimfida kafansa ta hagu fayaqa'u fayaqudu 'alayha ya zauna akan ta wa hadha wajib wannan shi ma wajibi ne wa yansibu rijlahu al-yumna ya kafe kafansa ta wato ainihin dama wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qibla ya tsin kafar ya zama sun fuskanci al-qibla wa yajuzu al-iqa'u ahyanan wani lokacin ya halatta ayi zaman iqa'a wa huwa an yantasiba ala aqibaihi wa suduri qadamai shine zama cewa ya dogara ya jingina akan wato idan sawunsa da kuma kan dunduniyansa ko kuma wato ainihin kan kafafuwansa shine wanda muka yi bayani zaman iqa'a wa yaqulu fi hadhihi al-jalsa a wannan zaman sai ya ce Allahumma ghfirli sai ce ya Allah ka gafarta mu warhamni Allah ka min rahama wajibirni Allah ka daura ni warfa'ni Allah ka daga darajata wa'afini Allah ka bani lafiya warzuquni Allah ka azurta ni kaga wannan addu'ar ko ba a cikin sallah ba ka rike ta wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci bara ce mai muhimmanci a wannan addu'an ta tattara duk wani alherin duniya da lahira da ka sani ka ji ta da kyau Allahumma ghfirni warhamni wajibirni warfa'ni wa'afini warzuquni ya kamata mu karanta ta Allahumma ghfirli
Allahumma ghfirli
Allahumma ghfirli warhamni
wajibirni
warfa'ani
wa'afini
warzuquni wannan addu'ar za ta hada maka duk wani alherin duniya da lahira cewa kai Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mu gafaran Allah kuma shine abin da kowa yake nema annabawan Allah ma manya manya tun daga kan Annabi Nuhu Annabi Ibrahim duka da sauran annabawan Allah suna neman gafaran Allah Annabi Ibrahim ya ce rabbi ghfirli wa li rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab kaga ya nemi gafaran Allah Annabi Nuhu ya ce rabbana rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ce anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin kaga Allah kuma ya uhuri Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ma ya roki gafaran Allah ya ce wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin kaga a can yace wa anta khairul ghafiri a can suratul a'raf wajen bayani akan Annabi Musa kace Allah ka gafarta mu warhamni Allah ka yi min rahama rahamar Allah kuma ita ce abin da kowa yake nema Allah kuma ya faɗa mana cewa wa rahmati wasi'at kulli shay wajibirni Allah ka daura ni dauri shine ma'ana Allah ka tallabe ni kenan inda na gaza na kare Allah ka daura ni a jari na jarin ka ya kare addu'a wajiburni ilimi kwakwalwan ta kare ba a ganewa wajiburni matsalolin rayuwa ko ina ka shiga ai ta samun cikas Allah wajiburni Allah ka daura ni warfa'ani Allah ka daga daraja ta duniya da lahira wa'afini Allah ka bani lafiya Ibn Hazm Allah ya mishi rahama yake cewa nayi bincike a duniya na bincika abinda mutane suke so da abinda mutane ba sa so sai na gano cewa duk wani abin da wani yake so to wani baya so abu ɗaya ne kowa yake son shi yace na bincika na gano akwai masu son kuɗi wani kuma baya son kuɗi akwai mai son mata wani baya son aure akwai mai son ƴaƴa wani baya son ƴaƴa akwai mai son dukiya wani baya son dukiya duk wani abin da kake so a duniya akwai wanda baya so yace abinda na fahimci kowa yana son shi shine lafiya ba wanda baya son lafiya kowa yana son lafiya sannan warzuquni Allah ka azurta ni arziki kuma yana zuwa ne daga wajen Allah Allah ka azurta mu wa in sha'a qala mala yace in ya ga dama yace rabbi ghufirli Allah ka roya ubangiji ka gafarta mun rabbi ghufirli ya fada sau uku wa yatilu hadhihi aljalsa malan yace wannan zaman ya tsawaita ta hatta takuna qariban min sajdatihi hal ta zama kusa da wato ainihin sujjadansa to sai malan yace as-sajdatu thaniya ga yadda sujjada ta biyu take yanzu mun ji sujjada ta farko ga kuma yadda ake dagowa da kuma zaman da za a yi annago to ya za a yi sujjada ta biyu malan yace thumma yukabbiru wujuban sannan sai yayi kabbara hukuncin kabbaran kuma shine wajibi dole ne wajibi ne bai da zabi dole yayi kabbara wa yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbiri ahyanan wannan kabbaran ma wani lokacin zai daga wato ainihin zai daga hannunsa wani lokaci wa yasjudu sajdata thaniya sannan kuma sai wato ainihin yi sujjada na biyu wa hiya ruknun aidan wannan ma kuma rukuni ne wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula abinda yayi a sujjadan farko shine dai irin abinda zai yi a wato ainihin sujjada ta biyu babu bambanci a tsakani saboda haka wannan shine abinda yake bayani akan abinda ya shafi sujjada ta farko da kuma zama tsakanin sujjada guda biyu sannan da kuma wato ainihin komawa zuwa ga sujjada ta biyu wanda kuma dukkaninsu dole ne wajibi ne babu makawa sai an yi shi abu na gaba shine sai malam yace jalsatul istirah shine jalsatul istirah jalsatul istiraha ana yin shi ne kamar yadda muka ji sunan shi jalsa dai mun sani zama ne istirahi kuma shine hutu to yan hada su jalsatul istiraha kaga za a fassara su da cewa zaman hutu kenan to jalsatul istiraha malan yace fa idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati thaniya idan ya dago kansa daga sujjada ta biyu wa arada an-nuhuda ila ar-rak'ati thaniya ya nufaci zai yunkura ya mike ya tashi zuwa ga raka'a ta biyu kabbara wujuban to wajibi ne yayi kabbara wa yarfa'u yadayhi ahyanan wani lokaci kuma ya daga hannuwansa guda biyu wa yastawi qabla an yanhada qa'idan gabanin ya yunkure ya miƙe sai ya daidaita a zaune tukunna ala rijlihi al-yusra akan wato kafansa ta hagu mu'tadilan ya daidaita hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi har ya zama cewa kowace gaba ta koma zuwa ga mahallinta zaman da ake tsakanin sujjada ana zaman iftirashi ne wanda muka yi bayani shi zaman iftirashi zaman da muka ce ana yin shi a tahiyya ta farko to shine zaman da ake yi a lokacin jalsatul istiraha to tambaya menene hukuncin jalsatul istirah? Al-Imam al-Bukhari rahimahullah da wasun sa sun rawaito hadisi daga Malik ibn al-Uwayrith yace annahu ra'a annabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yusalli, ya ga annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yana salla, fa idha kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'ida, ya kasance in yana raka'a ta witri a sallan sa, ma'ana ba wai sallan witri ba, raka'a ta witri daya ko ta uku kenan, in yi raka'a ta farko ko raka'a ta uku baya miƙewa har sai ya zauna kuma ya daidaita a wannan zaman. Kaga Malik ibn al-Uwayrith ya ce ya ga annabi yana yin wannan zaman. To ya ga annabi yana yi, shin yaya zaman zai zama hukuncinsa? Hukunci na wajibi ko kuma mustahabbi ne shi? To shine inda malamai suka yi wato ainihin sabani, amma mafi yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan zaman jalsatul istiraha ana yin ta ne mustahabbi ne, ba wajibi ba, ba dole bane, illa iyaka. Wasu ma daga cikin malamai sun ce babu ma wannan zama a cikin sallah, kamar mazhabar malikiya suna ganin cewa babu jalsatul istiraha. Amma magana mafi inganci kamar yadda al-Imam Shafi'i rahimahullah, haka nan kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya mishi rahama, sun tafi akan cewa wannan zaman mustahabbi ne. Sannan haka nan a mazhabar malikiya da harafiya su kuma ma suna ganin cewa wannan babu wannan zaman ma gaba daya, suna ganin cewa babu wannan zaman gaba daya. Dalilin su kuwa shine ai akwai wasu hadisan da suka yi bayanin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su da jalsatul istiraha ba, sai suka ce to dinda hadisan ba su da jalsatul istiraha ba ya zama ba dole ba dike. To su ko wancan malaman suka ce a'a mustahabbi ne. Dalili kuwa shine babu wani hadisi guda ɗaya tilo wanda ya tattaro duka sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana so ka gaya annabi yake salla, to sai ka hado kan hadisai masu yawa, hatta hadithin musiu salatihi da annabi ya masa bayanin yadda ake sallah, ai ruwayoyi ne daban-daban, ruwayoyi ne masu tarin yawa. Saboda haka sai ka hado da wancan hadithin babu kaza, wannan babu kaza, wannan babu kaza, to sai a hado su gaba daya, tunda wannan bai zo da kaza ba to wannan ya zo da shi, wannan bai zo da kaza ba wannan ya zo da shi, to sai a hada su waje daya. Idan aka hada su go daya sai a fitar da sallah cikakken sallah. Allah ya sa muna fahimta. Saboda haka magana ita ke magana mafi inganci shine wannan zaman ba dole bane, ba wajibi bane, zamani na mustahabbi. Wasu daga cikin waɗanda suke cewa zaman babu shi suna cewa, wasu suna cewa eh na'am akwai zaman, annabi sallallahu alaihi wasallama yayi zaman, amma suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan zaman ne a lokacin da ya tsufa, bayan ya tsufa to yayi zaman, in yayi raka'a ta farko kafin ya miƙe akwai gajiya. To amma malamai sun faɗi, sun maida musu maldani, sun ce duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara nawa? Ya rasu yana da shekara 63. Kaga Anas bin Malik yace har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu furfuran da ke kansa ba su wuce kwara 10 ba. Kaga wanda ya kai shekara 63 furfuran kansa ba su wuce kwara 10 ba, ina gajiya yake da ita da kuma wahala har ta kai ga wai in ya dago baya iya miƙewa sai yayi sujjada, yaushe wannan tsufa? Haya shi yayi zaman hutu bai wannan tsufar ba. Saboda haka tun kafin wannan zaman, tun kafin lokacin yana yin wannan zaman. Wasu suka ce ai a lokacin yakin Tabuka ne wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo miƙewa sai ya ji kashin sa yayi kararas, sai kuma ya zauna, daga nan aka samu jilsatul istiraha. Wannan kuma labari ne na ƙarya, tatsuniya ce shafa labari shuri kenan. Mutum ba zai ba shi ma sai ya zo miƙewa ya ji kashin sa yayi kararas shi ma sai ya zauna, to wannan babu shi a cikin karatu. Saboda haka wannan bayani ne wanda zai nuna mana jalsatul istiraha zamani wanda take ta mustahabbi, zamani na sunna, ba wajibi bane, ba dole bane. Idan mutum yayi akwai lada a ciki, idan kuma mutum bai yi ba, ba a wato ainihin zargin sa akai. Sannan wannan zama na jalsatul istiraha ba abin da ake karantawa a cikin ta. Shi yasa zama ne ake yi in takaitacciyar zama, jalsatul khafifa, ba a tsawaita ta, ba a so ta yi tsayi. Sannan kuma babu wani zikiri da ake karantawa a cikin ta. Wannan shine abin da yafi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama, ya ambata a cikin fatawoyinsa fatawa nurun aladdar, Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama. Saboda haka yayi bayani cewa ba a samu wani abu daga malamai wanda ko kuma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wani abu a lokacin da zai yi wannan sujjada din ba. Saboda haka a lokacin da zai yi wannan zama na jalsatul istiraha, saboda haka ba daidai bane, kuskure ne a karanta wani abu ko wani zikiri ko wani addu'a a wannan zaman, saboda bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah ta'ala ya samu dace. Da haka mallan yace a wannan zaman ana so ne mutum ya zauna har ya zama kowace gaba ta koma muhallinta, sannan kuma sai ya miƙe idan raka'a ta farko ce kaga zai tafi zuwa ga raka'a ta biyu kenan, idan raka'a ta uku ce kuma zai tafi zuwa ga raka'a ta hudu, idan raka'a ta biyu ce dama akwai zaman tahiya, idan kuma raka'a ce ta ƙarshe dama daga ita sai sallama, babu wani miƙewa. To yanzu mallan duk ya mana wannan bayanin tun daga farkon littafi har zuwa yanzu muna kan raka'a ta farko ne, shine yanzu sai yace ar-raka'atu thaniya, to yanzu za a tafi zuwa ga raka'a ta biyu. Sai yace thumma yanhadu mu'tamidan 'ala al-ard bi yadayhi al-maqbudatayn kama yaqbiduhuma al-'ajin ila ar-raka'ati thaniya wa hiya rukun. Mallan yake cewa sannan sai ya miƙe ya yunkura ya tashi zuwa ga raka'a ta biyu yana mai wato dunkule hannuwansa guda biyu, ya dunkule su sannan ya kafe su da ƙasa, sannan kuma sai ya miƙe. Wannan shine abinda mallan ya ambata, sai ya miƙe ila raka'ati thaniya zuwa ga raka'a ta biyu, wa hadha wa hiya rukunun, wannan shi ma rukuni ne, dan haka sai yace zai miƙe. Abinda mallan ke nufi shine zai dunkule hannuwansa irin yadda na dunkule hannuwa na haka, sannan sai ya kafe su sai ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyu a lokacin da zai miƙe. To tambaya anan ita ce, ina hukuncin shimfiɗa hannu kuma a lokacin da mutum zai miƙe daga raka'a ta biyu, daga raka'a ta farko zuwa ta biyu, ko kuma ma zai tashi daga kowace raka'a zuwa raka'a ta gaba, to ina hukuncin shimfiɗa hannu? Shin menene ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da mutum zai miƙe daga raka'a ta kaza zuwa raka'a da take binta? Menene abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama? Abu na farko din shine dukkanin malamai sun tafi akan cewa idan mutum zai miƙe ana so ne inda aka samu sabanin shine shimfiɗa hannun zai yi ko kuma dunkula hannun zai yi, amma abinda mutane suke yi kawai da yazo kawai shikenan sai ya sanya hannunsa a wato ainihin gefen kugunsa kawai sai ya miƙe, wannan babu shi a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda al-Imam Malik da Imam Shafi'i suke cewa as-sunnatu an ya'tamida ala yadayhi fi an-nuhud, li'anna Malik ibn al-Huwayrith qala fi sifati salati rasulillah sallallahu alaihi wasallama innahu lamma rafa'a ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya istawa qa'idan thumma i'tamada ala al-ard. Malik ibn al-Huwayrith yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dago daga raka'a ta biyu daga raka'a ta farko zai tashi zuwa raka'a ta biyu ya daidaita a zaune sannan kuma sai ya dogara akan kasa sannan sai ya miƙe kaga kenan ba miƙewa kawai ba sai da ya jingina ya tokare hannunsa da kasa sannan kuma sai ya tashi ya miƙe wanda wannan kuma shine abin da yafi tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wasu daga cikin malamai suna cewa ana dunkula hannu kamar yadda muka ji shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ya tafi akan haka wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa hannun shimfida su ake yi a lokacin da za a miƙe amma abin da yafi tabbata da kuma ruwayoyin da suka fi tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kamar yadda malamin ya kawo hannuwan ana dunkule su ne zai mutum zai dunkule hannunsa sannan kuma sai ya miƙe ya jingina akan hannun ya miƙe zuwa ga raka'a ta gaba wannan sawa'un daga raka'an da aka yi mata jalsatul istiraha ne ko kuma raka'an da aka yi mata tahiyya ne indai har mutum zai miƙe zuwa raka'a ta gaba to abin da ake so shine ya jingina da hannun sannan hannuwan ya zama ya dunkule su sai zama saman hannunsa haka sune suke taba kan kasa ba tafukan hannu ba wannan shine abin da yafi inganci malam yace wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula sannan a raka'a ta biyu zai aikata irin abin da ya aikata a raka'a ta farko irin yadda raka'a ta farko take babu bambanci tsakaninta da raka'a ta biyu illa annahu la yaqra'u du'a al-istiftah sai dai a raka'a ta biyu ba a karanta addu'an bude sallah domin dama ka riga ka bude sallah saboda haka a raka'a ta biyu ba a karanta addu'ar bude sallah wa yaj'aluha aqsara min ar-rak'ati al-ula sannan yayi kokari ya sanya wato raka'a ta biyu dinsa ta zama tafi takaituwa tafi gajalta sama da raka'a ta farko to shine malamai suka ce ai mun ji a baya Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana karatu to raka'an farkonsa takan zama ribi biyu ne na raka'a na biyu idan misali ya karanta shafi biyu a raka'an farko to raka'a ta biyu sai ya karanta rabin shi sai ya karanta shafi ɗaya kaga ya raba biyu kenan shi yasa muka ji cewa ai kamar sallan asuba ranar juma'a idan ya karanta suratu sajada a raka'a ta farko kaga kiyasin mu yanzu tsawon suratul insan da suratul sajada suratul insan kamar rabi ne na suratu as-sajada saboda suratul sajada shafi nawa ne shafi uku ne suratul insan kuma in ka hada shi zai baka shafi ɗaya da rabi da shafin farko da kuma shafi mai bi masa in ka hada su gaba ɗaya za su kai maka kusan shafi ɗaya da rabi kaga sai zama na'am kaga zai baka shafi biyu kenan ko kusan dai rabin kenan saboda haka wannan shine abin da ya tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka raba raka'an farko ka raba ta biyu sai ta zama ita ce raka'a ta biyu sai ce aljulusu litashahhud zaman tahiyya fa idza faraga min ar-raka'ati ath-thaniya idan ya gama raka'a ta biyu qa'ada litashahhud sai zauna yayi zaman tahiyya wa hadha wajib wannan kuma wajibi ne wa yajlisu muftarishan sai zauna yayi zaman iftirash kama sabaqa baina sajdataini kaman yanda ya gabata a tsakanin sujada guda biyu kaman yanda muka nuna yadda zaman iftirashi yake lakin la yajuzul iqa'u huna sai dai anan ba a yin zaman iqa'a zaman iqa'u shine wanda muka nuna shi shine mutum ya kafe yatsunsa na kafofinsa guda biyu ya zauna akan dugadugansa wannan shine zaman iqa'u kamar yadda muka yi bayani to shi ba a yin shi in za a yi tahiyya ana yin wannan zaman ne a tsakanin sujjada da sujjada amma a zaman tahiyya ba a yin wannan zama ne Allah ya sa muna fahimta wa yad'u kaffahu al-yumna ala fakhidhihi ya sanya wato tafinsa na dama akan cinyansa wa rukbatihi al-yumna sannan kuma akan wato gwiwansa na wato ainifin dama shine sai ya zama tafin hannunsa na hannun dama ya sanya shi akan gwiwansa na hannun dama hade da cinya kaga in ka sanya shi akan gwiwan wani bangare na shi zai taba cinyarka wa nihayatan min faqihi al-ayman ala fakhidhihi, sai zama karshen wato tsintsiyan hannunsa, karshen gwiwan hannunsa na hannun dama ya zama shine akan cinyansa, sai zama cewa tafin hannun ya kama gwiwan dashi, karshen hannunsa kuma yana kan me, yana kan cinyansa. La yabudu an, kar yayi nisa dashi. Wa yabsudu kaffahu al-yusra ala fakhidhihi, sai zama cewa ya shimfida hannunsa na wato ainifin a hagu akan cinyansa, wa rukbatihi al-yusra, da kuma gwiwansa na hagu, sai zama cewa yayi irin yadda yayi a gwiwansa na dama. Wala yajuzu an yajlisa mu'tamidan ala yadihi, baya halatta ya zauna ya jingina akan hannunsa, wa khususan al-yusra, musamman hannunsa na hagu, ma'ana baya halatta mutun ya zauna ya dafa wato hannunsa ta baya, wanda kuma wannan yana daga cikin zaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta, ko a ina ne mutum baya zaunawa kawai ya mika hannunsa baya, shine Bahaushe ke ce masa dafe kenan, ko ya dafa ƙasa da hannunsa ko na hagu ko na dama ya zauna akan haka, wannan bai daga cikin wannan zamani wanda yake bai dace ga musulmi ba. Sai ce tahriqul isba' wan nazru ilaiha, kada yatsa da kuma kallon yatsan a lokacin da ake kada ta. Wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha, malam yace zai dunkule wato yatsin hannunsa na dama duka. Wa yad'u ibhamahu ala isbi'ihi al-wusta taratan, sai zama ibhaminsa, wannan shine ibham babban yatsa kenan, sai zama ya sanya shi akan yatsinsa wanda yake al-wusta na tsaki kenan, wannan shine a larabci duka wannan yatsin a larabci suna da suna, wannan yatsin ana kiranta da al-ibham, wannan yatsin ana kiranta da as-sababa, as-sababa daga as-sabbu zagi kenan, ko inda ka zagi mutum da wannan kake nuna shi, to shine as-sababa manuniya kenan, wannan yatsan kuma ana kiranta da al-wusta ta tsakiya kenan, wannan ana kiranta da al-binsir, wannan ana kiranta da al-khinsir, wannan sune yatsu guda biyar. To wannan al-ibham din sai zama cewa ya sanya shi akan al-wusta, kaga idan ka dunkula hannunka ai zai zama wannan ibhamin ka ya taba wannan wusta din naka. Wa taratan yuhallaqu bihi ma halqa, wani lokacin kuma ana so yi halqa da su, halqa shine abin da za a yi shi cycle, shine halqa, sai yi su kamar haka kenan, ya zama cewa ya rike su haka, ina fatan muna fahimta. Sannan yace wa yushiru bi isba'ihi sababati ila alqibla, sai zama cewa yatsansa yar manuniya kenan asababa, sai fuskantar da ta fuskanci alqibla, mu fahimci siga guda biyu, ko ya zama cewa ya dunkule su haka, kaga yanzu wannan al-ibham din ya sanya ta akan al-wusta, ya sanya ta haka, sai zama wannan yatsansa as-sababa yayi me, ya mike ta, ko kuma ya zama cewa yayi halqa da su haka yadda yake haka, sai zama cewa wannan al-sababa din ya mike ta, Allah ya sa muna fahimta. Sai ce wayarmi bi basarihi ilaiha, sannan ganinsa sai ya dauko ganin daga inda yake sujjada, sai ya maida ganinsa zuwa ga wannan yatsa din, yatsan da yake kadawa as-sababa, sai zama cewa ya koma yana kallanta. Wa yuhallikuha, sannan ya kada ta, yad'u biha min awwali at-tashahhud ila akhirih, ya kada yatsan tun daga farkon tahiyya har zuwa karshe, tun daga farkon tahiyyan har ya gama karshen. Wala yushiru bi isbu'i yadihi al-yusra, ba zai nuni da yatsansa na hannun hagu ba, zai nuni da hannun hagu ya haka kenan ba, wannan bai daga cikin sunna, shi hannun hagu kamar yadda muka ji ana kama gwiwan hagu ne da shi. Wa yaf'alu hadha kulluhu fi kulli tashahhud, wannan shine abin da zai yi a dukkanin tahiyya, dukkanin tahiyyan da zai yi, to irin abin da zai yi kenan. Sai ce sighatu at-tashahhud wa du'a'i ba'dahu, sigan tahiyya da kuma addu'an da ake yi bayan tahiyya. Yace wa at-tashahhud wajib, malam yace tahiyya a sallah wajibi ne, idza nasiyahu idan ya manta wato ainifin tahiya sajada sai yayi sujjada sajidatai sahw sai yayi sujjada rakanwa idan ya manta sujjada bai yi ba to zai yi wato ainifin sujjada na rakanwa to tunda malam har zuwa karshe bai kawo bayani akan sujjada na rakanwa ba bari bayanin sa a dunkule sujjada na rakanwa ana kiran su da sujudu sahw ana yin su ne idan an manta wata gaban da manta ta baya bata sallah amma din gaban da yake rukuni ne bata ta yana banta ta yana bata sallah to sujjadar rakanwa bata gyara ta har sai an maimaita wannan raka Allah ya sa muna fahimta kamar mutun yayi sallah sai bayan ya idar da sallah sai ya tuna fa wancan raka an fa banyi fatiha ba to kaga fatiha rukuni ne sujjadar rakanwa ba za ta gyara ta ba haka nan sujjada to inda zaka lura shine sujjadan iri biyu ne mun sani akwai qabliya akwai ba'diyya qabliya ana yin ta ne bayan ana yin ta ne kafin ayi sallama ba'diyya kuma ana yin ta ne bayan an yi sallama to ina muhallin su yake a gurguje shine ita sujjada qabliya ana yin ta ne in rafkanuwar ragi akai idan an yi ragi ne to sai ayi sujjada qabliya shine gabanin ayi sallama bayan an gama tahiyya an gama duk addu'o'in da za a yi gabanin ayi sallama to sai ayi wannan sujjada muna ganewa ko idan kuma sujjadan idan kuma rafkanuwan kari akai to sai ayi sujjada ba'diyya kamar misali in mutum ya manta tahiyya yanzu me yayi yayi ragi to zai yi wani sujjada kenan zai yi qabliya kamar misali in mutum ya kara yayi ruku'u guda biyu ko yayi sujjada guda uku a raka'a kaga yanzu yayi me kenan yayi kari to yanzu abin da zai yi shine sujjada ba'diyya jama'a muna fahimtar bambancin ko in ya zama cewa yayi ragi ne zai yi qabliya gabanin sallama kenan idan kuma kari yayi zai yi ba'diyya zai yi shi bayan yayi sallama kenan to ka'ida kuma ita ce idan aka manta tahiyya in har aka manta tahiyya to in ya zama cewa ko kai ma mu ko liman ne kai ko kana sallah ne kai kadai sai zama cewa ya tsunka da gwiwanka sun riga sun rabu da kasa to koda an tuna ba a komawa mun fahimta ko ba za ka koma ba in har ya zama cewa tafukan hannunka da gwiwoyinka sun riga sun rabu da kasa to koda ka tuna ba za ka koma ba koda ma mu sun yi subhanallah to ba za a koma ba saboda ka riga ka wato ainifin ka riga ka rabu da kasa in an liman ya riga ya rabu da kasa to sai dai a yi mishi subhanallah saboda ya san cewa in an gama tahiyya akwai me akwai sujjada qabliya amma ba wai ya koma ba domin in ya koma an samu kari a sallah kenan haka har yanzu dai sujjada tana kan ku za a yi ba'diyya saboda kaga garin gyara kuma ba a gyara rafkanuwa da rafkanuwa ai ku saboda haka wannan shine abin da ya shafi sujjada na sujudu sahwi sannan a sujudu sahwi ba a yin zaman ba a yin tahiyya idan an dago daga sujjada guda biyu ko daga an dago abin da ake shine sallama amma sai mutum ya zauna kowace gaba ta koma muhallinta sannan kuma sai yayi sallama ba tare da yayi tahiyya ba malam yace wa ya qara'uhu sirran tahiyya in mutun zai yi ta ne a sirrance wasiqatuhu sigan tahiyya kuma yadda tahiyya take shine yace at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan ita ce sigan tahiyya da malam ya kawo tahiyya tana da sigogi da dama kamar misali akwai siga ta at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, zuwa karshe. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Idan kace attahiyatu lillah, ma'ana dukkanin gaisuwa tana komawa zuwa ga Allah. Wassalawatu wattayyibat, dukkanin salloli da salatai da kuma tsarkaka kan abubuwa tsafta, masu tsafta, suna komawa ne zuwa ga Allah, domin inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba, Allah tsaftatacce ne tsarkakakke, baya karban komai sai tsarkakakke. Assalamu ala nabi, aminci ya tabbata ga annabi. Anan Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya kare ta a gare shi, da kuma Aisha da Abdullahi ibn Zubairi da kuma Abdullahi ibn Abbasin, Allah ya kare yadda a gare su, suka ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye, ga mu ga Annabi, to in mun zo tahiyya sai mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi. Amma bayan Annabi ya rasu, ba Annabin a gaban mu, in mun zo sai mu ce assalamu alan nabi, maimakon assalamu alayka ayyuhan nabi sai mu ce assalamu alan nabi, tunda yanzu babu Annabi. Yanzu idan Annabin na nan, tunda Allah ya ce mana inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, to in annabin na nan sai mu ce assalamu 'alayka ayyuhan nabiyyu, kamar muna mukhataba ne da annabin, kamar muna mai, kamar muna magana ne da annabin gaba da gaba. Amma tunda annabin ya rasu, yanzu sai mu ce mai assalamu 'alan nabi, assalamu 'alan nabi, amincin Allah ya tabbata ga annabi. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, da kuma rahmar Allah da albarkan Allah. Assalamu alaina, amincin Allah ya tabbata a gare mu gaba ɗayan mu. Wa ala ibadillahi salihin, da kuma wato ainifin bayin Allah nagaltattu. Ashhadu an la ilaha illallah, ina mai shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Wahdahu la sharika la, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina kuma shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne, manzon Allah ne. Wa yusalli ba'dahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, bayan kuma ya gama tahiyya sai yayi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati. Fa yaqul, sai ya ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Wannan shine salatul ibrahimiyya, shine kuma salati guda ɗaya tilo da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai ya zo da sigogi daban-daban, ruwayoyi daban-daban. Kamar akwai ruwayan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma duk wani salati da za a kawo shi bayan salatul Ibrahimiyya, duk falalansa da za a kawo, to falalansa tana bayan salatul Ibrahimiyya ne. Me hujja? Shine salatul Ibrahimiyya shine kadai tilo guda ɗaya wanda ya inganta da gawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk wani salati da za a kawo, to an kawo shi ne daga wajen wani wanda ba annabi ba, duk wani wanda ba annabi ba kuma muhtamal, ko yayi ƙarya ko yayi gaskiya. Amma annabi shine as-sadiqul masduq, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Daga duk wanda kuma ya kawo wani salati bayan na annabi, to ya tuhumi ubangiji da ƙarya kenan. Dan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu. Allah ya ce na cika muku addininku, sai wani ya kawo wani salati ya ce wannan salati kuma daga wajen Allah ne, to ne dai za a bi, ko dai shi yayi ƙarya ko Allah ya ƙarya. Subhanallah, kaga mu kuma abinda zamu dauka shine duk wanda maganarsa ta ci karo da maganar Allah shine makareci, wannan ita ce aqidar mu, shine makareci. Dan haka babu wani salati wai da aka rawaito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wai mai suna wai ko salatul fatih ko salatul tunadina ko salatul wacece wacece, duk babu ita daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wanda kuma ya yadda cewa wannan salatin wahayinta akai wallahi kafiri ne qadan saboda Allah ya ga mana cewa ba wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi fa khataman nabiyyin a wata riwaya khatiman nabiyyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma innahu la nabiyya ba'di bayan ni babu wani annabi ya ce ana muhammad wa ana ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu tahta liwa'ihi wa ana al-aqib alladhi la nabiyya ba'dahu ba wani annabi bayan ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai law kana nabiyyun ba'di la kana umar inda akwai wani annabi bayan ni to da Umar bin Khattab ne da Umar bin Khattab ne to kaga wani sai zai ce wai an yi masa wahayi ko kuma ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kwana annabi ya gaya masa cewa ka bar wancan salatin ka kama wannan wai in kai wani salati guda dai waina daidai da saukan Qur'ani so 6000 to kaga kuma wannan ai aikin banza ne a baya an taba tambayan wani wali aka ce mishi su ahlus sunna sun ce sun kasa gane yaya za a yi a ce salatul fati tafi alqur'ani bayan alqur'ani daga wajen Allah ya zo salatul fati kuma daga wajen Muhammadul Bakari ne ya shiga daki ya sha garin kwakin sa kawai ya fito yace ga wani salati nan ba sai ba da amsa cewa waye halitta raqumi Allah waye jirgin sama bature to da raqumin Allah da jirgin saman bature wanne ya fade ban kaya wanne ya fi gudu to shi wannan kiyasi ne yayi tunda har bature ya iya kirkiran jirgin sama jirgin samansa kuma ya fi raqumin Allah dai ban kaya ya fi raqumin Allah gudu to haka nan kuma Muhammadul Bakari ya kawo salatin da ya fi Qur'anin Allah a hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bambancin da ke tsakanin maganar Allah da maganar wani Allah kamar bambancin da ke tsakanin Allah ne da wani Allah in kai iddia'in cewa maganar wani Allah tana daidai da maganar Allah to dai kana daidai yake da kace da Allah da wani sa dai suke in kai iddia'in cewa maganar wani tafi maganar Allah to daidai kake da kace wannan din yafi Allah daidai yake daga ce wannan din yafi Allah saboda haka wannan karatu na cewa an kawo wani salati wannan babu shi kaida kuma malamai sun ba da kaida ko cewa kai kai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne falala ce ta Allah yana iya baka dama kai mafarkin annabi amma kaga annabi a zahiri bayan ya mutu wannan ƙarya ne babu shi kaga annabi a zahiri bayan ya mutu wannan ba zai yi ba ƙarya ne amma kai mafarkin annabi wannan Allah yana ba da dama har manzo Allah ma ya ce duk wanda ya ganni a mafarki ya tabbatar cewa ni din ne to kar ya kwatanta ni da shedan saboda shedan baya shiga a sigata dan haka in ka zo ka ce na yi mafarkin na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to tsaya bari mu dauko shama'ilul muhammadiyya mu bude fada mana yayi tsayin sai ke mu ji me imamu tirmidhi ya rawaito yayi kalan fatin sa yayi gemun sa yaya gashin sa yaya kaza sai ka ce kai mafarkin wani bakin mutum sai mu ce la wallahi ƙarya kake ba haka annabinmu yake ba ko kuma ka ce na ganshi fari ne sol kaman zaba yare yana kashe ido sai mu ce la ba haka annabi yake ba Anas dan Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba fari bane fat sannan kuma ba baki bane shi ya fi karkata launin sa ya fi karkata zuwa ga kalan jajajaja sannan wajen tsayi ba dogo zololo bane ba kuma gajere bane shi yana tsakatsaki sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai zama duka kaci cewa ka ganshi sai ka ce sannan ya bani sako ya ce to sakon me sai ya ce a fada mu al'umma su rike istighfari su dage da salati da karatun qur'ani sai mu ce to wannan dama tun yana ya fada wannan gaskiya ne sai ka ce to ya bani sakon cewa bayan salloli guda biyar din nan a ƙara ta shida sai a ce a wannan ƙarya kake domin ba a kawo wata wani sabon addini bayan rasuwar manzon Allah dan Allah ya ce tun kafin annabi ya rasu Allah ya ce ya cika a mutane addini saboda haka salatin da yazo daga bakin annabi shine salatul ibrahimiyya malam yace wa in shayta liqtisara in kaga dama ka takaita kulta sai ka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan bayana daga cikin sigogin salatin da suka tabbata. Wannan duka zaka same su idan ka duba littafin Sahihul Bukhari, haka ne idan ka duba littafin Muwatta ta Imam Malik, haka ne idan ka duba littafin Sunan Abi Dawud da kuma Sunan Ibn Majah da sauran littafai na malamai. Malik yace thumma yatakhayyaru fi hadha at-tashahhudi min ad-du'a al-waridi a'jabahu ilayhi, sai ya duba a wannan tahiyar cikin addu'o'in da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya dauki wanda tafi burge shi fayad'ullaha bihi, sai ya roki Allah da shi. Daga cikin mafi girman addu'o'in da suka fi tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na farko in annabi yayi sujjada, Abu Hurairah yace annabi yana cewa Allahumma ghfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, yana cewa Allahumma ghfir li dhanbi kullahu, Allah ka gafarta min zunubaina duka, dikkahu wa jillahu kananan da manyan, wa awwalahu wa akhirahu da na farko da na karshe, wa alaniyatahu wa sirrahu da na fili da na boye. Sannan a wajen tahiyya kuma annabi yana addu'a, yana cewa idza tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba, annabi yace in ɗayan ku yayi gama tahiyya to ya roki Allah tsari daga abubuwa guda hudu, ya kulu sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masihid dajjal, ce Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar wuta, ka tsare ni daga azabar kabari, ka tsare ni daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa, ka tsare ni daga fitinar masihud dajjal. To shine sai zabo daga cikin addu'o'in da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu darasi na gaba in mun zo kan tahiyya na karshe, insha Allah zamu ji wasu daga cikin addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Yanzu mun gama tahiyya ta biyu, darasi na gaba insha Allah zamu tashi akan ar-raka'atu thalitha wa rabi'a, zamu tashi akan raka'a ta uku da ta hudu, abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah ya shafe mana, Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.